八鸡没养狗呀。Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun shata hanyar kai karshen rikicin siyasa a Mali. To amma manazarta na ganin hanyar ba mai bullewa bace. Karon farko a tarihin siyasar kasar Ghana. An sami mace a matsayin yar takarar mataimakin shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum. Rikicin siyasa na ci gaba da uzura a kasar Mali. Yayin da dubun dubatar jama'a ke ci gaba da zanga-zanga a Bamako babban birnin kasar da wasu biranen kasar. Inda suke neman lalle sai shugaban kasar Ibrahim Bubakar Keita ya sauka daga mukaminsa. Duk da yake dai masu zanga-zangar a ƙarƙashin jagorancin shugabannin bangaren adawa suna kafa hujja ne da tabarbarewar tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ke kokarin kasara tattalin arzikin kasar. To amma wutar rikicin ta ƙara ruruwa ne sa'ad da kotun tsarin mulkin kasar ta soki zaben ƴan majalisar dokoki 31 a watan Afrilun da ya gabata a wani yunkuri na sake zaben ƴan takarar jam'iyyar shugaba Keita domin su mamaye kujerun. Bayan rashin cimma daidaito a wani taron shugabannin kasashe biyar na Afrika da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma shugabannin kasashen Ghana da Ivory Coast da Niger da Senegal a Bamako, a yanzu kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afrika ta yamma wato ECOWAS ta fito da wani tsari da take fatan zai kawo ƙarshen wannan rikicin siyasa na Mali a wani taro da suka gudanar a farkon makon nan ta hanyar sadarwar bidiyo. Kakakin fadar shugaban kasar Najeriya Garba Shehu yayi bayanin matakan da aka dauka na dakile wannan rikicin siyasa da ke neman shige makadi da rawa a kasar ta Mali.
Cikin muhimman shawarwari da aka zartar shine kungiyar haɗin kan yammacin Afirka wato ECOWAS za ta bada cikakken goyon baya ga zababban shugaba na Mali Ibrahim Bubakar Keita don ya kammala mulkinsa. Kungiyar ECOWAS ba ta yadda a kori shugaban kasa ta hanyar zanga-zanga ba inda ya zababbe na shi ta demokradiyya sai dai amfani da demokradiyya don a cire shi. Sannan shi kansa shugaba Keita ya amince cewa in ya koma kasarsa zai yi wani mataki da za a dauka don ƴan majalisa guda 31 da ake jayayya da su waɗanda suka hada da kakakin majalisa cewa a ce musu su sauka daga mukami domin wannan yana daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zabe. Su kuma ragowar ƴan majalisa kamar 150 zuwa 60 da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a kasar kafin mai gurbin waɗannan da aka ce su sauka. Sannan gwamnatin Mali ta yi iya kokarinta shugaban ƴan hamayya da aka sace shi Ismail Sise duk abin da za a yi don a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi kokari ta dawo da shi. In banda haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano waye suka yi barna da kashe-kashen mutane a zanga-zanga da aka yi ran 10/11/12 na wannan wata da ake ciki. Jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su. Su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi kone-kone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikinsu.
To game da haɗa gwamnatin haɗa kafa wadda za a kawo ƴan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma?
Shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman da kungiyar ECOWAS da tura wato tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Shi ko Goodluck Jonathan irin shawarwari da ya bayar akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin Gambiza wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi 50 rabi kenan. Su jam'iyyu na hamayya su ɗauki kashi 30 sannan kashi 20 a bawa kungiyoyi masu zaman kansu wato civil society.
To sai dai mai fashin baki akan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar Diof ta kasar Senegal Farfesa Bube na Maiwa. Duk da yake ya jinjina wa shugabannin kasashen na ECOWAS akan wannan yunkuri, to amma yana ganin ba wannan ne maganin matsalar ba.
To lalle shi makwabcinka idan ya shiga cikin halin kakani ke yi, ka je ka kai mishi gudunmawa. kashi samu mahuta wannan ba laifi bane. Wato ina nufin cewa da kasashen ECOWAS tunda muna cikin kungiya guda, kasashen ECOWAS idan kasa guda ta shiga cikin halin kakani kai, wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya fito wannan kasar daga cikin halin kakani kai. To amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ECOWAS ba ta ka rawa a zo a gani ba, saboda kamar yadda Hausa yake faɗi, shi mai daki shi ya san inda daki shi yake yoyo, wato ma'ana mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi.
Amma ba ka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS ɗin ta ɗauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da yafi haka a wannan kasa?
Gris alheri Abdu, yanzu ne ma in dai har aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun tsaida, yanzu ne ma ƴan Mali za su sake tsayi bisa bakansu, saboda sun faɗi sun ce ƙasar Mali su ne a cikin ƙasar, su suka san irin wuyar da suke sha, su suka san irin iko na musguna da ake musu, su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon, su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na ƙasar su sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar ƙasa, su suka san yadda ƴan ta'adda suke za su ke ɗauka lauho a cikin ƙasar tasu, su suka san yadda ƴan ta'adda ke kashin ƴan ƙasar Mali, soja ne ko farar hula ne, su suka sani. Tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zuwa ya ce musu ga abin da suke ce alhali, su kuma su ne suka san inda kansu yake.
A ganinka banda wannan mataki da aka ɗauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa, wanda mataki ne kake gani da an ɗauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki?
Na ɗaya dai Gris alheri, duk inda aka ce muke an kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa, wannan kawai cuta ce. Na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce, wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin ta wadda an ka sani a can baya. Wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai, alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita take ba da iko, lalle Allah yake ba da iko, amma al'umma ƙasa ita take ba da iko. Yau al'umma ƙasa ta huto ta ce ita ta gaji da wannan ikon. Shi Ibrahim Boubacar Keita in mutum ne mai kishin ƙasar Mali, ba shi kaɗai bane namiji a cikin ƙasar Mali, ya kamata ya ba da wuya shi kenan kawai a ce an yanka. To amma cikin wa'annan ƙudurin ma akwai saɓanin ra'ayi ga rest ɗin ECOWAS, tunda na ji shugaban ECOWAS yana faɗin a shugaban ƙasa wanda aka zaɓa ta fannin demokratiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta hannun ta fannin demokratiya ba. To su wa'annan ƴan majalisar dokoki 31 da ake cewa a tsige ba ta fannin demokratiya an kace an ka zaɓe su ba, ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba, kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe Ibrahim Boubacar Keita. To kenan suna magana da harshen damo kenan. Wani wuri inda ya zamanto suna kariyar abokinsu sai su kare abokinsu, amma sai suka manta da cewa cikin kariyar tasu idonsu ya rufe.
A yayin da ya rage 'yan watanni a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana, an sami mace da aka tsayar a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa karon farko a tarihin siyasar ƙasar. Jam'iyyar NDC ce ta tabbatar da Farfesa Nana Jane Opoku a zaman wadda za ta mara wa ɗan takarar shugaban ƙasar ta John Dramani Mahama a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Wasu 'yan ƙasar ta Ghana sun bayyana ra'ayinsu a kan wannan al'amari da kuma tasirin da suke hasashen zai yi ga zaɓen ƙasar.
Ina ganin wannan zaɓi ko kwanaɗin zai tasiri sosai, sabili da karon farko kenan a cikin tarihin watan siyasa na ƙasar Ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zaɓi mace a matsayin 'yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban ƙasa.
Tana da ababa da ta yi na abin a zo a gani. Bayan haka kuma kasan mata, ana maganar mata duniya, ana kokarin a taimaka musu a sasu cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu. Yasa ina ga wannan abin da ya jawo hankalin mata da yawa kan jefa musu ƙuri'a.
Yanda take, kaga mace ce ba mai rigima ba, kuma alima ce ƙwarai, kuma tana magana a cikin natsuwa. Wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Redwan Abbas, Sani Sha'abu Malumfashi da kuma Grace Alheri Abdu. Cuba Hero da Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.